An kaddamar da aikin allurar rigakafin cututtukan shanu a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. A lokacin da yake kaddamar da allurar a ƙauyen Fago da ke kusa da Mina, kwamishinan kula da harkokin dabbobi da gandun daji a jihar Niger, Alhaji Haruna Nuhu Dukku, ya ce kimanin shanu sama da miliyan 2,500 ne za a yi ma rigakafin cututtukan a nan jihar Niger. Sannan ya ƙara da cewa,
ga mu za mu kaddamar da wannan rigakafi, kuma ina kira ga ƴan uwana Fulani don Allah a yi ma yara faɗa, a ma yara gargaɗi su zauna lafiya. Shi rikicin makiyayi da manomi duk wanda ya tashi ƙasar nan ya ci mu ana yin shi, amma da an yi za a je zaure mai anguwa a sasanta.
Dr. Adamu Ibrahim Katu, likitan dabbobi ne a ma'aikatar kula da harkokin dabbobin na jihar Niger, ya yi ƙarin haske akan allurar rigakafin.
Wanga rigakafin da za mu yi ma shanu muna ce mai CBPP, wato contagious bovine pleural pneumonia, wato makiyaya, wato Fulani sun san da ciwon kaman ciwon huhu ko kuma utu a Fulance. Wato ciwon yana kama dabba ne, zaka gan huhun yake je ya lallata huhun, kuma bancin huhun ta lallace sai mutuwa. To a yana yawan kashin shanu, to shine ake so a yi masa rigakafi dan kada irin su kamu da wannan ciwo.
Makiyayan dai sun ce suna cikin wani yanayi na farin ciki a daidai wannan lokaci.
Sunana Muhammadu Tukur Abubakar, sarkin Fulani sarki ga local government, ni ne kuma shiyama mai ta Allah kautal hori Niger City. Wannan yana da amfani ba kadan ba ma, don da aka bashi shine cututtuka suke yawa a cikin shanu.
Sani su basu mataimakin shugaban ne yace Allah na gasa. To wallahi muna jin dadi kwarai da gaske, kuma iyaka muna kira ga mutanen mu tunda an kawo rigakafin dabbobi kyauta, to yi kokari kowane local government a wannan jaha su tabbata sun ba wannan ma'aikata haɗin kai ayin hujin dabbobin ga ta yanda cututtuka za su rigo na dabbobi a nan jihar.
Babban daraktan kula da harkokin makiyaya a ofishin gwamnan jihar Niger, Hardo Abdullahi Adamu Babai, ya ce gwamnatin jihar Niger tana ɗaukar matakan kyautatawa makiyaya ne domin magance matsalolin da ake samu a ɓangaren Fulanin.
A jihar Niger yanzu, idan sauran jihohi za su yi abin da jihar Niger take yi, matsalolin da ake samu na Fulani zai ragu sosai.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.